demokradia ayau. Cikin shirin rundunar yan sanda ta Najeriya ta kare yan kasa ce ko kuma masu mulki. Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Masu sharhi suna danganta yadda hukumomin tsaro a kasashe masu tasowa suke aiki bisa irin reno da suka samu tun fil azal. Domin babu hali ga data yi tsalle ƴaƴanta kuma su yi rarrafe. Ana zargin hukumomin tsaro zamanin mulkin mallaka a zaman waɗanda Bature ya kafa domin ya kare shi daga waɗanda yake wa mulkin mallaka. To ko bayan samun yanci da tabarbarewar tsarin gwamnati al'amarin sai ya ƙara ta'azzara. Yanzu idan magana ta hada ka da dan siyasa a gwamnati yake ko jam'iyya mai mulki ko kuma dai mai kuɗi ta yadda ake kallon tsarin talaka ne zai kwana hannu ko min gaskiyarsa. Yanzu haka da muke magana wani dan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala wanda rahotanni a kafofin yada labarai da dandalin sada zumunta suka ce yana fasa kwai kan cuwatuwar da yake zargin suna aukuwa hukumar aikin haji ta Najeriya yana hannun yan sanda fiye da mako daya. Kan ƙara da shugaban hukumar Alhazan Abdullahi Muktar ya kai gaban kotu da kuma ga rundunar yan sandan ta Najeriya. Ga shi fitar da Salisu Shehu Ashaka ya hada mana.
Mako biyu kenan tun tsare mai da'awar gwagwarmaya da cin hanci da rashawa IG Wala da yan sanda suka yi ba a sako shi ko gurfanar da shi gaban kotu ba. Binciken da na gudanar ya nuna mun ba a gurfanar da Wala gaban kotu ba inda yake zaman jiran kammala bincike a hannun yan sanda. Tun farko shugaban hukumar Alhazan Najeriya Abdullahi Muktar ya kai karar IG Wala gaban babban kotun tarayya da zargin bata masa suna da neman biyar naira miliyan 100. Hakan dai baya rasa nasaba da yadda Walan ya wallafa a shafinsa na Facebook da zargin Muktar da badakala a hukumar Alhazan. Rahotanni sun bayyana cewa za a ci gaba da wannan shari'a a watan gobe. Game da wannan shi ma sabon caji da shi ma ya shafi korafi daga hukumar Alhazai. Na satar wasu muhimman takardu da Wala ya wallafa a shafinsa, lauyan Wala barista Baba Isa ya buƙaci a sako shi don ikirarin ba shi da laifi.
If IG Wala has committed any crime, why is the police not charging him to court? For close to 2 weeks now, they have locked him up and they are refusing to take him to court. Why are they doing that? Give us the court order you claim to have, we can't get it.
Muna so a sako shi ko a gurbanar da shi a gaban kotu. Yan sanda ba su nuna mana takardar izinin ci gaba da tsare shi ba, inji barista Isa. Ga abinda IG Wala ya faɗa a zanga-zangar ƙarshe gabanin awon gaba da shi.
Muka samu kwalin ruwa mu fito mu kira cewa waɗanda suke sace kuɗaɗen nan a je maza a yi musu dramikiya, iya fishi ita za ta musu dramikiya ta tattara su a je a kai su inda ya kamata. Wannan shine kokarin da muke. Yau saboda mun buɗe baki mun ce ana cin kuɗin al'umma a Hajj Commission aka tattara wai aka ce an kai mu kotu. Idan lahira za a kai mu a kai mu. Mu wannan haka muke so. Ka taba ganin likita da yake tiyata yana tsoron jini? Muna tsoron kotu ko kuma police station saboda wai mun ce wani ya ci kuɗi ko ya sata wai a kai mu kotu. Dan Allah a kai mu majalisar ɗinkin duniya. A shirye muke. Rashin gaskiya yana da alaka da iya kuɗinka da ƙarfinka a Najeriya mun sani. Kana nufin idan ban da kuɗi ana iya saida hukunci a alakanta ne. Da in zauna ina yawo barayi suna yawo gara a kai ni kurkuku in je in kwanta da sunan ban da gaskiya na amince.
Yunkuri na magana da kakakin yan sandan Najeriya Moshid Jimo zuwa hada wannan rahoto ya citira.
Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman shin doka ta baiwa yan sanda izinin rike wadda ake zargi da laifi har sai illa masha Allahu ne?
To haka sabo anan za mu koma tsarin mulkin Najeriya. Kashi na 35 na tsarin mulkin Najeriya da aka masa jare-jare. Yace in aka kai karar mutum a gun ɗan sanda ko jami'an tsaro ana tuhumansa da cewa ya aikata laifi, to ɗan sanda suna da dama su ajiye shi na ɗan ƙaramin lokaci kar ya wuce awa 24 ko kwana 2 a ƙarƙashin kashi na 35 ƙaramin kashi na 4 na tsarin mulkin Najeriya. To in aka yauce wannan to ya zama na an yi wani abin da ya saba wa doka ko aka yi abin da bai kamata ba. Amma in koma baya cikin tambayanka, in aran da ya yi da farko na neman jiya ne, to babu abin da ya hana shi ya kai kara a gunsan sanda ce ina tuhuman wani da aikata laifi sai ya aka mun suna. amma irin abin da za a nemi a masa shine a kai shi wannan din gaban kotu cikin kwana biyu ko kwana daya daga ranar da aka saba shi wato kada wato awa 24 sai wato awa 24 ko awa 48 a karkashin kashi na 35 kuma kashi na 4 amma ajiye shi da aka yi har ya wuce wannan dogon lokaci an ta ba dai da inda ka tsara
mun shi to ajiye liman zan nima zan nemi karin bayani daga gare ka shin kana nufin idan shugaban hukumar alhaji ya shigar da kara gaban kotu na an bata masa suna yayin da wannan shari'a take tafiya kuma yana da zarafi ya saki kai kara gaban yan sanda ne yake nema
shari'a kace biyu ne haji sabo
to
shari'a abu da muke ce masa zargi na aka suna mutum yana da zaɓi kashi biyu yana iya shigar da kara a gaban kotu wato abu da muke ce masa civil case ko shari'a ta neman haƙƙi ko ta neman biya wato ba shari'a ce ta tuhuma cewa an aikata laifi ba an fata masa suna ne fata masa sunan nan da ya faru ya zubar masa da mutunci ko ya wada mu zai ce to ina neman biya kamar yadda ka faɗa zai iya haka to sai shi yana nan kuma sai shekaru kan gansu ba ya kamata abin da aka yi din nan ya bata min suna tun daga doka na tuhuma na laifuffuka da hukunci ya ce za a iya hukunta wannan ko a masa tara ko a masa ɗauri to na sashi koma zai ɗan sanda na yi kara to a nan babu wani abin da ya hana shi ko ya karo da doka da zai iya kai wannan kara wannan shari'a ce yan sanda za su yi bincike in suka yi bincike in sun tabbatar ya aikata laifin da ya kai a kai shi gaban kotu dole su ga shi gaban kotu a misali ne
to hajjia zan a matsayin ka na dan kasa kamar yadda ke kuma jami'in kotu ta yaya wannan irin wannan matakai ke dada rusa martabar dan sanda a gaban dan kasa tunda har yanzu yadda dan sanda ke Najeriya yana nan ana kallon sa kamar yadda ake zamanin mulkin mallaka jami'an yan sanda ko hukumomin tsaro suna nan ne domin su kare tura mulkin mallaka akan yan kasa wanda za su yi musu bore kuma shekaru kusan 60 da samun yancin kai har yanzu ana kallon jami'an yan sanda ko hukumomin yan sanda a zaman masu kare masu mulki amma ba hakkin wanda bai da karfi ba
to a ji sabo wannan abu ne da ta shafi al'amari ta kafa gaba daya shin abinda za mu tambaye kanmu waɗanda suke ɓata wa ƴan sanda suna domin ba duka ƴan sandan ne abu sabo suke aikata irin wannan karya doka ba
hajiya
san suna bin doka amma abinda ya kamata su yi
Ali Hassan aka ce wannan umurni na kama IG wala an yi shi ne bisa umurnin state general na ƴan sandan Najeriya to idan state general ɗin sanda zai taka doka me za kuma sauran za su yi
haka mai nake haɗi sabo in da cewa ana tuhumun shi aji wala da kai magana cewa ya aikata ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi inspector general na ƴan sandan Najeriya wata kila zai ce yana ya yi amfani da ikon sa ko power da yake dake a ƙarƙashin kashi na 24 da na 25 amma don an kama an aje shi don shi inspector general ne yake a kama mutum a aje shi dokan ƙasa wato constitution tsarin mulkin Najeriya yana sama da kowa a ƙasar nan ko shugaban ƙasa ne ko mataimakin shugaban ƙasa ko inspector general police ko wai ai dokan ne in ba don tsarin mulkin ba ai ba wanda zai ce yana da dama ya abin da yake dama tsarin mulkin ne yana nan ya ce da abin da wani zai yi in kana da power ga iyakacin power ka in kai ya fara daga nan ya tsaya can to saboda haka nan ba daidai ba ne a ce don inspector general na ƴan sanda in gaskiya ne shi ne ba da irin wannan abin nan a ce don ya ce a kama mutum a aje shi ya wuce lokacin da bai dace ba in aka yi haka in an tabbatar da haka to ya yi abin da ya saba ma kashi na 35 na tsarin mulkin Najeriya wanda in mutum ya nemi biya a gaban kotu to za a duba masa karinsa kuma a bashi biya.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Ga muna madadin Salisu Shehu Ashaka da lauya Hassan Liman da kuma Shubahiru Dodo daidai da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.